sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja, sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane, amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Kokarin da ake yi na ceto wasu mayakatan India da suka makale bayan da wata hanya da suke ginawa a karkashin kasa ta rufta a arewacin kasar ya sake fuskantar matsala a ranar Asabar. Masu ayyukan ceto da suke aiki ba dare ba rana na amfani da hannayensu ne wajen kawar da baraguzan da suka rufta, bayan da na'urar tonan kasar da suke amfani da ita ta lalace. Lamarin da yasa aka dakatar da ayyukan ceton a ranar Asabar. Arnold Dix, kwararre na kasa da kasa da ke taimakawa aikin ceton a jihar Uttarakhand da lamarin ya faru, ya ce babu takamaiman lokacin da ake tunanin za a ci gaba da aikin hako kasar don kaiwa ga ma'aikatan. Tun a ranar 12 ga watan Nuwamba, ma'aikatan suka makale bayan da aka samu zaizayar kasa a wani sashe na hanyar da ake ginawa a karkashin kasa, wacce ke da tsawon kilomita 4.5, lamarin da yasa kofar shiga hanyar ta rufta. A ranar Asabar, rashin kungiyar mayakan Hamas mai dauke da makamai ya ce zai jinkirta sakin rukuni na biyu na mutanen da yake garkuwa da su, har sai Isra'ila ta yi alƙawarin barin ƙarin motocin da ke dauke da kayayyakin agaji sun shiga arewacin yankin na Gaza. Wannan matsaya ta mayakan kungiyar ta Hamas ta bayyana ne yayin da ake sa ran za su saki ƙarin 'yan Isra'ila 14, waɗanda za a yi musayar su da fursunonin Falasɗinawa 42 da Isra'ila ke tsare da su. A yau Lahadi, yarjejeniyar da aka kulla ta dakatar da buɗe wuta ta shiga yini na uku a faɗan da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas, yayin da yakin wanda ya kashe dubban mutane ya haura mako 7 da barkewa. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya rubuta a shafin X da ake kira Twitter a da cewa ya kudura aniyar ganin an sako dukkan mutanen da ake tsare da su ta kowane hali. Mai kula da tsare-tsare a fadin ayyukan agajin gaggawa na Majalisar Dinkin Duniya Martin Griffith ya faɗa a ranar Juma'a cewa dakatar da buɗe wutan da aka yi ya amfani al'ummar Gaza, Isra'ila da sauran masu ruwa da tsaki a lamarin. Wani hari da aka kai da jirgi mara matuki ƙirar Iran ya girgiza Kyiv, babban birnin Ukraine, a ranar Asabar. Mutum biyar ciki har da yaro ƙarami suka ji rauni a harin, kamar yadda magajin gari Vitali Klitschko ya wallafa a shafin Telegram. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce wannan shine harin jirgi mara matuki mafi muni da aka kai kan Ukraine tun da Rasha ta mamaye ƙasar. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ranar Asabar ta faɗa cikin rahoton da take fitarwa a kullun cewa damar da Rasha ta samu na iya sake lodawa ayarin jiragen yakin ruwanta da ke Bahar al-Aswad makamai masu linzami ya kasance abu mai muhimmanci a ayyukan da jiragen ke yi. Aƙalla mutum hudu ne suka mutu, sannan wasu da dama suka jikkata a yammacin ranar Asabar bayan wata turereniya da ta auku a wata jami'a da ke kudancin India, kamar yadda jami'an ƙasar da kafafen yaɗa labarai suka ruwaito. Turereniyar ta auku ne a wani babban ɗakin taro na jami'ar kimiyya da fasaha a kudu maso yammacin jihar Kerala, inda aka shirya wani wasan kalankuwa. Cikin wani sako da ya wallafa a shafin X wanda ake kira Twitter a da, gwamnan jihar Arif Muhammad Khan ya ce ya kaɗi matuƙa da ya samu labarin mutuwar ɗalibai hudu a jami'ar. Yana mai miƙa saƙon ta'aziyyarsa ga iyalan waɗanda lamarin ya rutsa da su. Ministan lafiya a jihar Vina George ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa an kai gawarwakin waɗanda suka mutu asibitin da ke kwalejin Kalamiseri. Ta ƙara da cewa wasu mutum hudu na cikin mawuyacin hali, yayin da aƙalla mutum 60 suka jikkata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Papa Roma Francis ya soke taron da ya saba yi da safe a ranar Asabar sanadiyar 'yan mura da yake fama da ita, a cewar wata sanarwa da Fadar Vatican ta fitar. Dan shekaru 86, shugaban mabiya ɗarikar Katolika na duniya kan yi taro da jami'an Vatican a ranar Asabar da kuma tarbar baki da ke kai ziyara fadar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kasar Ghana, inda ake ci gaba da tattaunawa da manyan baki irin su sarkin Masaud Habib Said da wakilin gwamnati Honorable Bello Abdalla Banda da matasa da dattawan zango na kasar Ghana, inda suke tattaunawa kan wane ne za a iya cewa shine dan kasa, sannan wane yanki na dokar kasa ne ya bada damar zama dan kasa, da kuma hanyoyin da za a bi a samu kati ko passport din zama dan kasa. Ai sauraro lafiya.
Passport ya mutu ta yi ta expire, ta san nan gade tun da nan gida ne, is going to be much more easier ma ifi daga Belgium. Taje passport kai she from passport office, immigration office taje. Excuse me, umman ta baturi an baban ta yaya na ne bakin mutum ne African. Yanzu an kai ta immigration ta kira ni ran ta ba tana kuka, na ce ta sa kan speaker. She one officer wai ya ba su shi ma ya ce su mun ga ile wai na hanya zuwa ma dan zo immigration. She ce yeah, what do you have to say? She ce an wa yega. She ne ce mun ke you are a great grandfather. Mama Tumbuktu. Amma ya ce kai ne shi Amedi. Suwa da sa ka san kawai Anusu. She ita kuma an sheta daga Belgium. And ita kuma nan muna year of return. Muna encourage one that they don't have any connection whatsoever to Ghana. Muna assume, muna presume kaman wasu kakanni. So this is a case wanda ga kakanta ga babanta ga wanda ya haife babanta. Wanda ya haife babanta dukkan su their question su ne su gwada address cikin Ghana. And we are discriminating again. So I want us to look at, but aside on the governmental aspect kuma, kaman productivity ni as citizens of Ghana, both home and abroad, with these ashes, na muna cut off potential sumu. Na muna chiwa muna so expert suzo. She is a lawyer, qualified lawyer, taiki the UN in Switzerland. These are the kind of people we need here, but do what treatment in Lagabata. It's going to be a traumatic experience to her, and she's going to discuss it on diaspora forums. So, I want us to see the economic aspect, the future development aspect, and potentials as a nation, as a developing nation. Mukuma one hand, muna stretch, muna kira, muta animu. On the other hand, and secondly, na the question, my son go call to where, like, na saman, the one I was here, I go to now. If I'm not wrong, among achieve independence as a nation on the 6th March, and I presume, come on the 5th March, 1957, we were all British subjects. Anybody, Asante, Kwaru, Ga, we were all British subjects. So, now, what gives one tribe the audacity to choose who then is a citizen? Because we all became Ghanaian citizens on the 6th of March with the declaration. Kokoma later, I think we did Republic Day and so on and so forth. I'm not a lawyer, but that is a question I need answer. On the 5th, I'm certain, I'm 100% sure, on the 5th, we were all British subjects. We were stateless. We were British, simply British subjects. So how do we transition from British subjects to all of us being in this territory, and kuma musa mean independence, and kuma first constitution actually kuwa da ke within this territory is a citizen. Mude mube ba 200 of years ma, just this 57.
Sarako na manya, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko na gani as baka ke ko kuma as Ghanaians, yana mean mui rauni game da kanda muka aje tarihi. Saboda matsalan gada muka samu ya fito da colonialist ne da kansu, kanda suka identify waɗanda suka shigo garin ga azbaki, suna kira mu either settlers ko aliens, sai suka kira waɗanda suke garin ga as natives. Daga wurin da muka sake muka samu gari Ghana, ina aka aji maganan natives da maganan aliens ko kuma settlers? A wani lokaci na samu tarihi cewa because wani kaman Kwame Nkrumah ya san mun samu issue hakan, ga ya so ya kebe muna region wani wuri ta Bronx a half region, ya zama muna inda da mu kira gari. Lawyer na nan, ban sani ba ko yana da wannan fact aje. Amma I think one of the issues is that an bambanta tsakanin mu da muka zo 400-500 years ago to an dauki waɗanda suke garin ga maybe more than 700-800 years, aka zama da su watan indigenous, su suka zama, suka transition, suka zama Ghanaians. that issue is aside. Me and me magana on it on one side. The other magana da nake neman yi shine zango ya zama kaman cosmopolitan. Kowa in ya tashi zango yake shigowa. Muna samun baki gaskiya aside mu Hausa Fulanawa da kakanni mu suka zo nan shekara 200 ko 150 akwai yau gobe baki da muke samu daga Niger daga Mali daga Nigeria da suke shigowa cikin zango kuma su zo su nemi passport daga passport office gaskiya su kuma suna kawo muna a lot of problems saboda in aka samu matsala da wayannan mutane sai ya bari su wayannan wanda su ma'aikata irin wurare hakan ga su kuma su samu suna bamu wannan pressure. The other thing kuma ne masalolin mu daga zango aside sarakai ya kamata mu jawo ulama saboda sarakai na samu interaction ko kuma hulɗa da citizens ne bi ran sallah ko kuma in wani an kai wani function amma malamai na samu interaction da ƴan zango ko kuma musulmai at least once every week daga juma'a ana batun Ghana card so nawa muka ji ulama sun dauki mic su yi magana cewa ya kai wani lokaci in baka da Ghana card ba recognizing ka as dan Ghana mu yi rauni kan tarihi amma ya kai wani lokaci shi wannan da ke muna wanda ke bamu wannan problem be iya tambaye ka wayansu maganganu in kana da Ghana card saboda shi daga nan nake kira saratai maluma in aka samu pulpit ai nasiha cewa kowa one in aka tambaye ka garinka ka kira garinka saboda mutane da yawa da suke passport office ba crash of tuba 2000 mu dai wansu suka shigo nan mu muke nan for how many years in aka ce da ka je kaga kaman ka samu problem ba kai kai magana nemi mutane biyu su je su zama witness cewa na san wani gida nan ya fito dan gane ne in ba kai kai magana saboda ni what time ni saboda na san history na ban samu masala maybe kai maybe Sadauna maybe ba mu samu masala amma da an tambaye ka magana kaka ce ka fito Kano kaka ce ka fito Nyamai kaka ce ka fito Mali daga nan albarka ko sabon zango ko zungulen ko nima ka fito kuma kana da right as a zongo indigene wurin ne hometowninka in kai kadai ba ka je normally suna pray on in kai kadai ne ka je da mutane biyu da suka san ka da other thing kuma ne saboda Allah bakin mu ɗan waye mu da suke fitowa arewa su shigo kamu yadda mu nemi musu Ghana card da Ghana passport. Assalamu
alaikum. Mai martaba da manyan sarakai mu sunana Sarki Mas'ud Habib Said ni ne sarkin Burra Songhai dake Okai Queen Central baki daya. Saboda karancin lokaci inda mai batun experience dai ina ga yau ba mu tashiwa. Amma ni questions nake da shi biyu. Farko na tambayi lawyer, citizenship me ke qualify ka zama Ghanaian? Don lokacin da muke school an gwagwada muna categories da kai ka zama da shi Ghanaian. Ina so ya karfafa muna wurin nan. Na biyu shin Ghana muna da first class citizen, second class citizen, third class citizen. No wanga mu duka muna experience.
Ghana, I think basically there are two or three. One, the Citizenship Act of 2000, Act 591, and then the Chapter 3 of the Constitution, as well as other case laws that have been decided by the Supreme Court of Ghana. Come on, the cases of Bilson and Rawlings, Olympio and Commissioner for Interior. These are the laws in the Kiabinga. Ama Nkaduba as soon as Citizenship Act now. To qualify as a Ghanaian, you must either be, you can be a Ghanaian either by birth or by marriage or by naturalization or by descent or by founding. By birth, they come on kind of, then one I for the come on, one of the Akai Fesu, prior independence. Kamankaduba Section 3 of the Citizenship Act now. I'm mentioning come on, one of the Akai Fesu, before independence. And then they were born before independence. And then Section 4 of the Citizenship Act. And for them, as mentioned, below the age of 7 years, he is presumed to be a Ghanaian by birth, until proven otherwise. So that is the law that I know. And Sarki Kumai Tambaya, why are there different classes of citizens in Ghana? In Kaduba, Article 17 of the Constitution, it is very clear. Come on, there shall be no discrimination. We are equality before the law, and there shouldn't be any discrimination based on religion, gender, or anything whatsoever. So clearly, there are no classes of citizens. We are all equal before the law. So basically, I think those are the questions that I think I want to address. The other questions, I think, they will be addressed by my senior. So finally, I've been there and it appears come on, everybody is lettered here. Everybody can read and understand very well. So I will encourage everyone to get the Citizenship Act 591. It is not any big document. Well, you can kind of, so you can read about citizenship and you can actually understand what it entails. And then also we get the constitution, we read chapter 3 of it. It will help a lot. Praise God, that's it. Thank you.
Ama the niki na oje wabin neti ba policing gonati bani. Ama officers in the kiwuri. Suki frustrate mutu. Kesa mba kai kaman you are very strong ba. Kaman kanda serikin kwa shimu ya nuna. Iye efis. Kaman kanda iyankute ete fis. Kagani ya koyo ushe anchike da iri mwanda mburga. Kafa emta. Wajibini kaseya. Inda. Aima gana chewa a place of birth. Inda aka kwada ama. Inda aka efika. Inda kaftuki na. Kuma kai ya rima wanda suki chewa dia indigens. I think it will help you. Kakia echiwa kaman kaftu nof. Kakia echiwa sunan ka Abdullahi Kanu. Ko Abdullahi Kasina. Wanon kwena kawuna matala.
Yazu abimagana ya kumuburen honorable. Wada shine ki hurta sakani mu enzangu. Deshu gaban kasa. Duko rafiku rafinda muka gabatar gabanshi. Zamu ji abinda ziti. Nini mata ingurlanti akan wanna. Saan nang. In hakan yazo ya cika da mutum menene matakin da ya kamata ya dauka
sarakunan mu malumman mu yanwa maza da mata ina murna yau da haduwa na da ku sosai don wanga masala ba ku je da shi ko ina ba a office na kuka kawo don mu tattauna mu samu hadin kai musan matakin da ya kamata mu dauke don mu yi mu samu mafita akan wanga masala ba wani masala bane kanda mai martaba ya fada ba policing gwamnati bane wayan su ne watakila ba su fahimci mene wane ne dangana ba shi sa abinda muke ganin nan yake faruwa dangana kuku zama dan kasa bai dogara kan kabila ba nam bai dogara kan kala ba sam ba ta dogara lugga da kake gayawa ba kuku ba ta dogara wurin da ka fito ba amma zaman dan gana ta dogara kan duka kan da brother na ya fada citizenship act na 2000 the na constitution 1992 sune dokokin da yake nunawa wane ne dan Ghana don shi nke ba haushe ne akwai hausawan Ghana akwai hausawa na Nigeria da na Niger akwai wangarawa na Ghana akwai wangarawa na Mali da na Ivory Coast akwai musawa na Ghana akwai musawa na Burkina Faso shine dan Ghana ba mu da bambanci kai dan Ghana ne fiye da wanga in kai dan Ghana ne kai dan Ghana ne wane ne dan Ghana shine wanda an ka haife shi nan koko kasan waje guda daga cikin iyayensa dan Ghana ne ko kakanninsa dan Ghana ne yayi zaman kamar wani ba'ar ne an san kamar arna nan suka fito amma akan doka ba dan Ghana bane yayi zaman kamar bamoshi dan Ghana ne don in ka duba cikin dokan mu na Ghana yana cancanta a kira shi citizen of Ghana wani hanya ne kaman kanna na fada guda kenan hanyar nan guda kenan yayi magana batun naturalization misali wani ya fito daga kasar waje bature ya zo nan yayi zama a cikin hasanga she Ghana ta mai dadi je kamar ninna su zama dan Ghana akwai wani process da dokan mu ke nunawa wannan process na mai shin nan zai bi at the end of the day a zama da shi dan Ghana don shi ka gan kolan shi bature ne amma dan gane ne.
To da wa'annan bayanai na Honorable Bello Abdalla Banda zamu dakata a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe zamu ci gaba. A madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da abokin aiki na Ridwan Muktar Abbas sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Sunana Madina Dauda. Mu huta lafiya.
Gaida Madina, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger, a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
In ka gama bugawa kamar haka misali. Sunana Sa'idu Yahaya, ni asalin Bakatsina ne, an haife ni a jihar Katsina. Saboda haka dalili na rayuwa ya sa na zo makaranta irin tamu ta addini Kano. Daga nan Allah ya zaunar da ni Kano, ne aure na ci gaba da rayuwa, kuma a cikin rayuwa haka Allah azurta da sana'a ta hula. Bayan ina wannan sana'an shine kuma cikinta Allah madaukakin sarki ya kaddara zuwa na Ghana. Bisa wasu dalilai, dalilin shine gaskiya na zo Ghana ne da niyyar in sai da hula kawai in koma. Bayan haka sai yan uwa da abokan arziki da muke tare da su ta dalilin wannan sana'a suka bani shawara wannan sana'ar ka ce, kuma da ta zama sana'ar ka gaskiya a nan Ghana akwai karamcin masu wannan sana'a, babu masu yi, ana da bukata. Suka bani shawara iya kokarin su cewa ya kamata in tsaya in yi wannan sana'a. Bayan shawarwari sun gabata, kuma na roki Allah madaukakin sarki in akwai alkhairi ciki Allah ya tabbatar in yi. Sai Allah ya sa hakan ya rinjaye, ya tabbata na zauna na fara wankin hula. Akwai dan uwa wanda muke aiki kusan tare da shi, Kabir Master a Sabon Zango, gidan sarkin Fawa Sa'idu. Daga nan ne kasancewa mutum biyu bai kamata su zama waje ɗaya ba, sai na tashi na komo Ababu. Da na samu ababun nan sai ainihin na ci gaba da sana'a a nan. Daga zuwa na yau muna shekara 7 da wani 'yan abubuwa. To, a cikin tahowar da zuwan ba a rasa kalubale. Kalubale na farko shine a matsayina na wanda ban taba tafiya doguwa ba kamar zuwa Ghana, wajen tafiyan nan na fuskanci kalubale kala-kala. Wanda muka fuskanta shine, na farko dai kowane lokaci za ka yi harkoki na rayuwa kuɗi suna taka rawa. Na kwaso 'yan kayana na saidawa gwargwado na taho da su, kuma muka samu doguwa hanya. Wato kuɗaɗen da muka ci zuwa wajen da wahalhalin hanyar tsarin namu na Afirka yadda yake kowa ya sani, shi ya bari aka ɗan sha wahalhalu. Alhamdulillahi har muka zo lafiya. To, ita sana'ar hula kamar yadda kowa ya sani sana'a ce wadda ta shafi Bahaushe. Ko da muka zo Ghana, dama mu mun zo cikin Hausawa ne muke yin ainihin ita sana'a. Da muke yin sana'ar tare da Hausayen uwanmu, mun samu da yawa cikin mazauna Ghana masu sa hula, ma wani bai san ma ana wanke hula ba. Sai daga zuwan mu da ci gaba da mu'amalan mu ya faru, mutane da yawa suka sani kuma aka ci gaba. Kasancewa ta a Ghana, a bangaren hukumomi na Ghana, ba ni da wani babban matsala da yake damuna a cikin harkar hukuma a nan cikin ƙasa. Babban matsala shine dai lokaci in yayi a zo a karɓi kuɗi na wurin da nake zama na harajin ƙasa. Shine kadai abin da zan iya cewa ya dame ni. Sai maganan masu tsafta sukan zo su ce ku gyara kaza, muna yi iya gwargwado. So ɗaya mun taɓa samun matsala da wata kwaya ɗaya cikin masu ainihin kulawa da tsaftar gari. Muna zubar da ruwa a gota in mun wanke hula, sai ta ce ruwan da muke zubawa din nan yana da dauda. Sai muka ce mata, ai mu abinda muke yi ma taimaka ma tsafta ne, dan ruwa shi yake wanke dauda. Wato kaman ta zo da wani dan matsala a ranta. To da muka fahimta da ita, da dai ta dauki zafi, sai ta gano abinda muka faɗa gaskiya ne, amma ta riga ta yi zahi ba ta so ta sauka. Sai ta ce to yanzu muna so mu nuna mata bata san aikin ta bane ko menene, muka dai dan dai tattaunawa na maganganu tsakanin mu da ita. In ban da shi dai a harkar hukuma a cikin garin Ghana ni ban da wata matsala, dan hukumomi so da yawa kana haduwa da su ne yayin da kake yawo ko kake wani abu da ya shafi hanyoyi, an fi haduwa da su ne. Ni ko zauna nake wuri daya, kuma so da yawa ma'aikata da jami'ai muna mu'amala da su da yawa, wasu su gabatar da kansu, wasu kuma ba sa ma gabatar da kansu, sai daga bamu gane ai wannan wane kenan, da manyan malamai da masu sarauta da yawa muna mu'amala da su. Alhamdulillah ba ni da matsala. Babban matsala ta shine in mun taho kafin mu zo garin nan, gaskiya kwastan na ganan ga suna dan takura mana da yawa, kuma mu kayan da muke kawowa duk abin da ya shafi sutura ne kawai. Nasarori kuma wanda na samu, to alhamdulillah kasancewa ta mai hudda da jama'a ya sa jama'a sun sanni, na samu alfarma da fahimtar juna da yawa, duk inda na shiga ana haba-haba da ni. Iyalai na duka suna Najeriya, ina da mata biyu da yaya 11. To na yi kokari da in kawo matata ɗaya nan, har na yi kokarin gyaggyara wuri, musamman na yi iya kokari na kai wani lamari mai nisa. To daga baya kuma sai shawara ya sake, gaskiya duka iyalai na suna Najeriya ba sa nan, kuma akalla dai duk cikin wata uku ina zuwa Najeriya in dawo Ghana.
Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, tuja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kariya. Bakin wallai don gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayansu ne ke saya, yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Kaza ga cikin Lagos kuma ga Badishu. Galai na shi gala bintin zabadin an kafa, haka ke calaran duk sun kafa, dubi babban kantikin suwai, dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan tsolan rarrafe. Jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba, to idan talakawa ya shiga. Shin jirgin ƙasa kariya dan talakawa an kai, dama su ne ke shiga, sannan zai dawo da su, sannan su ne za ya kai, sannan zai dawo da su, mutuƙar talakawa ya shiga, kaga jirgin ba zai tashi ba. Talakawa zan muku gargaɗi, gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku. Wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi, don haka gwamnati ta tuna sai kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari, motocin talakawa don su hawo. Mutukar in ba kan lafiya je ka kasha o magani, Allah na ma magani, kaga gwamnati na ba magani. Talakawa shi in kun tuna, gwamnati ta yi mana ƙoƙari, ga makarantu ta gina, sannan ta yi middle school, sannan ta yi college school, ga university ta mana shauran makarantun nan ƙasan da ƴaƴan talakawa an kai watan-watan in kun tuna, domin su za su riƙe ƙasa, domin su ne manyan gaba. Dubban jama'a sun tabbata, Majalisar Ɗinkin Duniya muna da wakili a can, kuma Paris a ambasada, America akwai ambasada, Arashi akwai ambasada, Italiya ga ambasada, Mexico akwai ambasada, Holland akwai ambasada, German ga ambasada, aikin talakawa sun kata idan su kulla zumunci mu da su. Akwai ambasada, Holland akwai ambasada, German ga ambasada, aikin talakawa sun kata idan su kulla zumunci mu da su. Talakawa shi in kun tuna, gwamnati na mana kokari, in dare yayi dai in kun tuna, muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari. talakawa na yi kuraya guji in hanyar mat lalace a kira wannan kauyen ya zo a kira wannan kauyen ya zo
kuma da lada wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri Shirye-shiryen VOA Africa